الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 7 ga watan Juma'adul Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makkah zuwa Madina 1445 wanda ya dace ma 21 ga watan 11 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun gama littafin da ake kiransa da suna Usulus Sunna na Sheikhul Imam Abu Bakar Abdullahi ibn Zubair ibn Isa Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabon wani littafi wanda zai mai gurbe shi ma dai ta bangaren suna bai canza ba, shine Usulus Sunna na Sheikhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Tambayar dan uwa shine dangane da wali, menene ma'anar wali kuma wane ne wali? Shi lafazin wali asali minal wilaya ne. Idan aka ce wilaya shine shibinta lamari, shi ko jibintan lamari baya kasancewa sai ga wanda kake so kake kauna. To dan haka idan aka ce wali wali waliyun, ma'ana majibincin lamari ko kace masoyi wanda shi yana kauna kuma ana kaunar shi. Idan aka ce waliyun lahi, masoyin Allah, ma'ana shi yana kaunar Allah kuma Ubangiji mai girma da ɗaukaka yana kaunar shi. Ya jibinci lamari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana dokokin da Allah ya shir'anta masa yana bi sau da kafa, kuma Allah ya jibinci lamarinsa, kamar yadda can cikin suratul A'raf Ubangiji ta'ala ke hakaito mana fadar manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin, yace ku san da cewa kadai majibincin lamarina shine Allah da ya saukar da wannan littafi, wa huwa yatawalla as-salihin, kuma shi yake jibintan lamarin bayinsa waɗanda suke nagartattu. An gane ko? To dan haka dai a takaice, in aka ce wali ma'anarsa masoyin Allah wanda shi yana kaunar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma Ubangiji ta'ala yana kaunar shi, kamar yadda ya faɗa innama waliyuhumullahu wa rasuluhu wallazina amanu fa inna hizballahi humul galibun. To amma a takaice kenan haƙiƙanin waliyi abubuwa biyu ne, duk wanda ya hada su to ya zama waliyin Allah, sai mu ce koda bai taba haskawa ba kamar yadda ake faɗa. An gane ku? Shine al-imanu wa taqwa, imani da Allah da kuma tsara dokokinsa. Duk wanda yayi imani da Allah, yayi imani da manzansa, ya tsara dokokin Ubangijinsa, duk abin da Allah ya shar'anta masa ne yi, yana kwatantawa bakin gwargwadon iyawarsa na hani ya hanu, to wannan ya zama wali wanda yake na hakika. Dalilin da yake tabbatar da cewa wanda ya hada waɗannan al'amura biyu shine wali, fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ubangiji ta'ala ya ce ku saurara, lalle masoyan Allah, waliyan Allah, la khawfun alaihim, babu wani tsoron komai a kansu game da abinda suke tunkara na al'amarin lahira. Ma'ana al'amarin lahira, babu wani abu da za a jiye musu tsoro wanda zai firgitar da su ya tada musu hankali, kamar yadda Allah ya faɗa la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adu, sai ya ce wala hum yahzanuna, kuma ba sa bakin ciki, ba sa samun damuwa akan abinda suka baro bayan su na al'amarin duniya. To shine kamar an yi tambaya an ce su wane ne waliyai, Ubangiji ta'ala sai ya ce allazina amanu, ai humul ladina amanu, su ne waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, wa kanu yattaquna, kuma suka zamanto suna tsara dokokinsa. Shi yasa malamai suka ce in aka ce wali, suka ce man jama'a bainal imani wat taqwa, duk wanda ya hada tsakanin imani da Allah da tsara dokokinsa to ya zama wali. To dan haka kenan abinda muke so mu sani, su kuma waliyai kashi biyu ne, akwai waliyan Allah, akwai kuma waliyan shaytani, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake da waliyai nashi na musamman, to shaytani shi ma yana da nashi, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratul Baqara, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. haka a cikin suratul nisa Ubangiji ta'ala na faɗa allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana ba'ifa. Ubangiji ta'ala ya ce faqatilu awliya ash-shaytan, ku yaki waliyan shaytani, ma'ana waɗanda suke bin tafarkin shaytani sau da kafa, Allah ya ce ku yake su, inna kayda ash-shaytani kana ba'ifa. To akwai littafi na musamman da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa ya wallafa, ya sanya masa suna shine Al-Furqan baina awliya'i rahmani wa awliya'i shaytan, ko kuma abin da yake kama da haka suna Al-Furqan baina awliya'i Allahi wa awliya'i shaytan. Dan haka su waliyai wannan yana daga cikin karamcin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu, suna da karama wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake gudanarwa a hannunsu, kuma ita karama ta waliyai tabbas ne. Al-Qur'ani shi ya tabbatar da waliyan Allah suna da karama, kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi sun wuce hadisa ba. Sai dai kar mutun ya zo maka da wani abun mamaki yace maka shi waliyin Allah ne, a'a, ka dora shi akan sikili na shari'a. In kaga ya zauna akan sikili na shari'a daren dakam, to ka tabbatar da cewa waliyin Allah ne. Idan ka dora shi akan sikili na shari'a, kaga aikin shi yayi hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka tabbatar da waliyi ne amma na shaytani ba na Allah ba. Don haka al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa idan kaga mutun yana tashi a cikin sararin sama kamar tsuntsu, ko kaga yana tafiya akan ruwa, to kada ya ruɗe ka. Al-Imam Shafi'i yace dora shi akan sikili na shari'a, idan kaga maganganun shi da ayyukan shi sun dace ma Al-Qur'ani da Sunna, to ka tabbata waliyi ne na Allah. Idan ku kaga maganganun shi da ayyukan shi sun saba ma Al-Qur'ani da Sunna, to ka tabbata waliyi ne na shaytani, kada ya ruɗe ka. Abin da ya nuna maka abubuwa ne wanda yake na sihiri na dabo, wanda dama yana daga cikin abin da suka mallaka irin waɗannan da jajila, wanda aika Dajjal zai zo a ƙarshen duniya kamar yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Alama ce daga cikin manyan alamomi na tashin alkiyama, bullowar Dajjal. Idan ya zo Dajjal kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, a cikin kwana 40 zai zagaye duniya, kowane gari sai ya taka sai ya saka kafarsa illa Makka da Madina. Yadda ka san jida, haka tafiyar shi take. Idan aka ce jida, gilgije wanda iska take kadawa bayan ya zubar da ruwa, haka zaka ga tamkar kamar iska haka yake tafiya. A cikin wannan kwana 40 da zai yi, manzo Allah ya ce akwai yinin da tamkar shekara yake, wani yinin tamkar wata, wani yinin kuma tamkar sati. Sauran kwanukan manzo Allah ya ce kamar kwanukan ku ne da kuka saba yau da gobe. Idan ya zo, zai zo a damar shi akwai wutar shi, a hagunkin shi akwai aljannar shi. Manzo Allah ya ce zai umarci sama cewa ta yi ruwa, ta ke yanke sama ta yi ruwa, ya ce da ƙasa ta fitar da tsirrai, ta ke yanke ta fitar da su, ya ba ƙasa umarnin cewa abin da yake cikinta na albarkatu, gwalagwalai, lu'ulu'u da zinare da komai, ya ce ta watso su, ƙasa ta amayo su. Kuma zai zo ya sa si zartu, ya raba mutum biyu, ya yanka mutum ya raba shi, kuma ta ke yanke rayar da shi. To wannan duka wasu abubuwa ne waɗanda suke na fitina wanda Dajjal zai zo da su. Shin yanzu waɗannan abubuwa na mamaki da Dajjal yake kwatantawa, sai a ce waliyin Allah ne? Waliyin shaytani ne. Dan haka duk wani abu da wani zai zo ya baka al'ajabi, ya rude ka da shi, to kada ka tabbatar da cewa waliyin Allah ne, sai ka dora shi akan sikeli na shari'a. Wannan ita ce kaida. Kamar yadda muka faɗa, wato littafin da zamu fara shi a yau shine littafin da ake kiransa da suna Usulus Sunna, wanda kar mu manta a littafin da ya gabata na Al-Imamul Humaidi mai suna Usulus Sunna, mun yi bayani ɗaya ne daga cikin sunayen aƙida da aka samu magabata suna yi ma, kamar yadda misali aƙida sukan ce sunna, an gane ko, sukan ce as-sunna, kamar irin yadda shi al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa ya ambaci wannan littafi nashi da suna Usulus Sunna. Me yake nufi? Ma'ana tushen aqida, aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma ya gina sahabbansa akanta. Bayani takaitacce game da shi mawallafin littafin kafin mu shiga littafin gadangadan. Shi mawallafin wannan littafi ɗaya daga cikin al-a'immatul arba'a, a'immatu ahli sunna wal jama'a, limammai guda hudu, limamman ahli sunna wal jama'a. Farko shine Abu Hanifa An-Nu'man ibn Sabit, Allah ya ji kansa shine limami na farko daga cikin a'immatu ahli sunna al-arba'a. Nabiya masa wato Abu Abdullahi Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi al-Madani, Imam Dar al-Hijra, al-Imam Malik. Na uku shine wato Abu Abdullahi Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, al-Imam Shafi'i. Na hudu shine al-Shaykh al-Imam إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن حنبل الشيباني. توتن نهدن سنة أكي كران سوء أئمة أهل السنة والجماعة كما سنة أكي تشوى أصحاب المذاهب الأربعة. وندوتن نه مذهبو بي قداهدو وندكما قوة مذهبر mazhaba ce ta ahlus sunna wal jamaa, saboda kasancewar hanyar da suka zo da ita, ko kuma mu ce hanyar da suka yi kokarin bayyanar da ita, hanya ce wadda za ta kai duk wanda ya bi ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda kasancewar wannan mazhabi nasu sun gina shi ne akan alkitabu was sunna, qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akan fahimtar mazanciya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai dai kasancewar sun yi wasiya ga duk wanda zai bi su, to ka'ida ya tabbata cewa al-Qur'ani da sunna shine manufar su, shine suke kiran jama'a izuwa gabin, shine izuwa gabin shi. Shi yasa kowanne daga cikin su yayi wasiyar cewa duk abin da yake faɗa na maganganunsa a dora shi akan sikeli, a auna shi akan abin da Allah ya faɗa da abin da manzansa ya faɗa. In ya dace ma al-Qur'ani da sunna a karba, in ya saba ma al-Qur'ani da sunna a aje masa fadarsa a dau abin da Allah ya faɗa ko manzansa. Kowanne daga cikin su ya ma mabiyansa wannan wasiya, kamar yadda shi al-Imamu Abu Hanifa yake faɗa, yake cewa haramun ne kace na ce abu kaza matukar baka san menene dalili na ba, an gane ko. Shine yace haramun ne akan mutum yace al-Imamu Abu Hanifa ya ce kaza, ma'ana ya dauki abu kaza ya bi shi matukar bai san menene madogarar shi al-Qur'ani ko sunna. Kenan anan me yake kira cewa duk abin da zaka dauka na fadar shi to ka tabbata ya dace ma al-Qur'ani da sunna. Haka al-Imamu Shafi'i Allah ya ji, ko kuma kafin shi al-Imamu Malik Allah ya ji kansa yake cewa innama ana basharun usibu wa uqdi fa iza qultu qawlan fanzuru fi qawli fama wafaqa al-kitaba was sunna fakhuzuhu wama lam yuwafiqhu ma fatrukuhu aw kama qala. Yace ku san da cewa ni dai dan adam ne, ina dacewa a cikin maganganuna kuma ina kuskurewa, idan na fadi fada al-Imam Malik yace ku yi nazari game da fadata abin da ya dace ma al-Qur'ani da sunna na maganganuna yace ku karba duk abin da bai dace ma al-Qur'ani da sunna na maganganuna al-Imam Malik yace ku bar shi ku watsar da shi haka a wata fadata shi yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr wa ashara bi yadihi ila qabri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yana cikin darasi a masallacin Madina masallacin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam al-Imam Malik yake cewa ya ku jama'a ku san da cewa kowa da kuke gani daga cikin maganganunsa akwai wanda ake karba in sun yi daidai akwai kuma wanda ake watsar masa yace in banda wannan ma'abucin wannan kabari sai ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune maganganun da babu na watsarwa a ciki gaba ɗaya gaskiya ce kasantacciya daga gun Allah subhanahu wataala wahayi ne sako ne wa ma yadiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha qul innama unzirukum bil wahyi kaga wannan wasiya ce mana cai kowa da kuke gani daga cikin maganganun shi akwai wanda ake karba akwai wanda ake watsar masa yace amma banda ma abucin wannan kabari yani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka al-Imam Ahmad ko kuma al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i yake fada yake cewa idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi in har hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya inganta yace shine madhhabi na ba ni da wani madhhabi in ban da shi kuma haka a wata fadar sa yake cewa idan kuka ga fadata ta saba ma abinda kuka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku dauki fadata ku buga ta da bango ma'ana ku watsar da ita to haka shi ma al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa karkace Sufyanu Sauri ya fada ko kuma Auza'i ya fada ko Al-Hasan al-Basri ya fada yace kai ma ka je ka dauko ta inda suka dauko shine al-Qur'ani da Sunna to waɗannan sune ake kiran su al-a'immatul arba'a shuwagabanni guda hudu waɗannan wasiyoyi nasu da suka yi akwai wani malami shine Abu Bahir As-Silafi ya waƙe su a cikin wata waƙar sa da yi shine yake cewa wa qawlu a'lamil huda la yu'malu bi qawlina biduni nassin yuqbalu fihi dalilul akhdhi bil hadisi wa dhaka fil qadimi wal hadisi qala abu hanifa tal imamu la yanbaghi liman lahu islamu akhdhun bi aqwali hatta tu'rada ala al kitabi wal hadisi al murtaba wa malikun imamu daril hijrati qala wa qad ashara nahwa al hijrati kullu kalamin minhu dhu qawli wa minhu mardudun siwar rasuli wa shafi'i yuqala in ra'aytum qawli mukhalifan lima rawaytum min al hadisi fadribu li jidara bi qawli al mukhalifi al akhbara wa ahmadu qala la taktubu ma qultuhu bal aslu dhaka fadluhu fasma ma qalatil hudatil arba'a wa amal biha fa inna fiha manfa'aha liqam'i hadi kulli dhi ta'assubi wal munsifuna yaktafuna bin nabi wadannan maganganu nasu sune ya nazzama su ya wake su a cikin wadannan baituttuka to a takeice shi ma wallafin wannan littafi kadaitacce ne a gun mahaifansa ba shi da wa balantana kane shi al-Imam Ahmad wahidu abawai abawaihi, shi kadai ne abun mahaifansa. Kinayarsa shine Abu Abdullahi. An gane ko? Kamar yadda shi ma al-Imam Malik kinayen shi Abu Abdullahi, sun yi tarayya a wajen kinaya. Abu Abdullahi sunansa Ahmad, sunan mahaifinsa Muhammad, kakan shi shine Hanbal, kakan kakan shi shine Hilal ibn Asad. Dangantar shi kuma yana kai dangane zuwa kabila wadda ake kiranta wato Mazin, shine ake ce masa Al-Mazini Ash-Shaybani thumma Az-Zuhri Ar-Ribi'i An-Nizari Al-Adnani, shine ake cewa Muhammad ibn Muhammad, wannan Muhammad ibn, wannan Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani. Al-Imam Ahmad an haife shi 20 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 164 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hijira tana 164 aka haifi Al-Imam Ahmad. Dangane da abin da ya shafi sifarsa ta halitta, ma'ana matsakaici ne, shi ba dogo bane kuma ba gajeri bane. A wata faɗa an ce dogo ne, launin jikinsa asmar ne, ma'ana rawaye rawaye ne, kuma yana da kyakkyawar fuska, kuma galibi yakan rina gemun shi wato da lalle. Sannan Al-Imam Ahmad wato yana daga cikin mutane waɗanda suke mafiya karanci, waɗanda suke wato waɗanda suka siffanta da sifa wadda take ta nutsuwa ta girmamawa, kamar yadda wato magabata waɗanda suke musamman almajiransa sun rawaito mana da yadda Al-Imam Ahmad yake da kamewa, da yadda kuma magabata suka yi yabo da jinjinawa a kansa. Wanda kasancewar bayan, to asali dai shi mutumin Baghdad ne, an haife shi a birnin wato Baghdad. Wanda kuma kasancewar Al-Imam Ahmad wannan ba birnin yawa, birnin Baghdad wato ita Baghdad, wannan birnin Masar aka haife shi. Baghdad yayi rihila ne zuwa birnin Baghdad lokacin da yawa dangane da mahaifar shi kenan insha Allah kuma bincika. Yayi rihila, ma'ana yayi gulaguro akan neman ilimi, ya tafi birnin Baghdad, ya tafi birnin Masar, ya tafi birnin Kufa, ya tafi birnin Basra. Waɗannan duka garuruwan Al-Imam Malik yayi bulaguro domin neman ilimi, musamman kuma al-Haramai, ma'ana Makka da Madina. Wanda kuma bayan haka ya tafi zuwa birnin Sana'a ta Yemen, wanda bulaguren shi zuwa Sana'a a kafa ma yayi. Sannan kuma ya tafi birnin Sham. Dukkan wannan yawo ne da Al-Imam Ahmad yayi na neman ilimi, na tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda dangane da malaman da yayi karatu a gun su, Al-Imam Ahmad an lissafa adadin malaman da yayi karbi hadisi a gun su, malami 280. An gane ko? 280. Kamar yadda wani malami ya wallafa littafi akan malaman Al-Imam Ahmad, shi sai da aka samu ƙari malami 292 adadin malaman da ya karatu a gurs. Amma abin da ya shafi almajiransa, kamar yadda shi ma littafi na musamman aka wallafa akan almajiran da suka yi karatu gun al-Imam Ahmad, kamar yadda Ibn Abi Ya'la a cikin littafin sa Ad-Dabaqat sai da ya lissafa daliban al-Imam Ahmad 577 wanda al-Imam Malik, wanda al-Imam Ahmad wato yana da littattafai da dama wanda ya wallafa, amma mafi girman littattafansa gaba daya shine al-Musnad, littafin sa al-Musnad, wanda shi wannan littafi nashi al-Musnad hadisan da suke kunshi a cikin littafin hadisi 35 yake cikin wannan littafi na al-Imam Ahmad al-Musnad, wanda ta hakikin da Shu'aib al-Arnaud yama wannan littafi na al-Imam Ahmad abinda yake fitowa mujalladi 50, amma ta hakikin Ahmad Shakir mujalladi 20 ne shi al-Musnad na al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad Allah ya karbi rayuwarsa, ko kuma kafin haka an fitince shi wato game da fada ta cewa al-Qur'ani halitta ne, akai da shi ya ce al-Qur'ani halitta ne, al-Imam Ahmad ya ja daga, ake azabtar da shi dan dai yayi wannan kalima ya ce al-Qur'anu makhluq, yake fada har ma mutane suna ce masa ya kai al-Imam ka fada ko sa shafa maka lafiya, ai Allah ya san abin da yake cikin zuciyarka, kamar yadda duk abin da aka tirsasa ka ba yadda zaka yi, kaga hallaka ido da ido dan kai furici da harshe, zuciyarka tana nitse da imani, to Allah ba zai kama ka da laifi. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, shine sai yake fada sai ya ce jama'a suna sauraron abin da zan fada, wasu in na fada gaba za su yi su ce al-Imam Ahmad ya ce al-Qur'ani halitta ne, al-hadisu ko ba su san ba abin da yasa na fada. To wannan sai da aka kwashi tsawon shekara 23 ana fitinar shi, kama shi ake ana jan shi a ƙasa ana yawo da shi ana azabtar da shi, so ake kawai ya ce al-Qur'ani halitta ne, wanda a ƙarshe dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo dauki ga ahlus sunna, aka samu wani shugaba wanda shi ya kashe wannan fitina. Al-Imam Ahmad Allah ya karbi rayuwarsa a birnin Baghdad safiyar Juma'a a lokacin hantsi 10 ga watan Rabiul Awwal ko 11 ko 12 shekara ta 241, Allah ya karbi rayuwarsa shekara ta 241 kenan, idan muka hada da shekarun da aka haife shi shekaru nawa ne, can mun yi bayanin cewa hijira ta 164 kuma yanzu an Allah ya karbi rayuwarsa shekara ta 241 kenan, kaga ga shekara 76 sannan kuma ga shekara ɗaya, in ka hada kenan shekarun shi 77. A ran da Allah ya masa rasuwa, a ran nan aka yi masa wanka, aka yi masa sallah, kuma aka binne shi a wannan yini. Kenan insha Allah sai mu shiga littafi. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي ابن محمد الحمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن الحسن ابن أحمد ابن البناء أنه قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء أنه قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدل قال أنبأنا عثمان بن أحمد ابن سماك أنه قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 273 للهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن سليمان المنقري البصري بتنيس أنه قال حدثني أبو دوس حدثني أبو دوس بن مالك العطار أنه قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول kenan wannan silsila ta shi wannan littafi ko mu ce sanadin wannan littafi wanda marwayitan littafin suna da yawa illa kasancewar riwayar da malamai suka fi gabatar da ita akan wannan littafi ita ce riwaya ta Abdus ibn Malik al-Affar shine al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa usulus sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة الإمام أحمد الله يجزيه سيكي تشيوا أصول السنة عندنا وتوشن أكيد أهم an gane ku tushen ta kenan asalin ta a gunmu yace at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ruku gangam da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance a kan shi na addini waliktida'u bihim kuma da koyi da su sau da kafa anan al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yana nuna mana tushen aqida shine ruko da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai menene sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai shine al-Qur'ani da Sunna al-Qur'ani da Sunna wanda masu ruko da al-Qur'ani da Sunna sune al-firqatun najiya jama'a wadda za ta tsira abubakiya ba kamar yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi sahihi manzon Allah yake fada yake cewa iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina milla وافترقت النصارى على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار وزعل الله يجي إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله أو ترواية وما هي يا رسول الله kina riwayar da suka ce manhum ya rasulullah kala sai ya ce humul ladina ala misli ma ana alaihi wa ashabi manzo Allah yake cewa yahudawa sun kasu kashi 71 yan mushan manzo Allah yake sun kasu kashi 72 wannan al'umma tawa manzo Allah yake da sannu za ta kasu kashi 73 manzon Allah sai ya ce gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama manzon Allah ya ce sai dai wato firqa wahida ma'ana jama'a daya. Sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, aka ce manhum, suwa ne ne waɗanda za su tsire a gobe kiyama? Manzon Allah sai yake cewa humul ladina ala misli ma ana alaihi wa ashabi, su ne waɗanda suke kan irin abin da ni da sahabbaina muke kai a yau. Kenan anan mai hankali mai nura sai ya koma ya bincika ya gano sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan me suke, akan alqur'ani da sunna, ba maganar ra'ayi ko son zuciya, a'a mi Allah ya faɗa, mi manzon sa ya faɗa, wannan ita ce hanyar tsira. To shi yasa ake kiran su alfirqatun najiya, jama'a wadda take mai tsira game da gidan wuta a gobe kiyama, su ne waɗanda suka tabbata akan alqur'ani da sunna, wanda daman su ne wato igiya ta tsira, wanda duk wanda ya rike ya yi ruko da ita, to faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha, ya yi ruko da igiya wadda take mafi kwari wadda ba ta katsewa, shine alqur'ani da sunna. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa taraktu fikum amrai lan tadillu ma in tamassaktum bihima, sai ce kitaballahi wa sunnati, manzon Allah yace na bara muku wasu al'amura biyu matukar kun yi ruko da su, manzon Allah yace har abada ba za ku bace ba, sai ce alqur'ani da sunnata. Alqur'ani da sunna su ne maganin bata, duk wanda ya ruko da alqur'ani da sunna to tabbas ya amuntu game da bata, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Kuma su ne ake cewa al-qa'ifatul mansura, jama'a abin taimakama, abin agazawa, wadda Allah ya yi alkawali har kiyama wannan jama'a ba za ta bushe ba, duk gurɓacewar da duniya za ta yi to ba a rasa na kwarai na Allah waɗanda suke kan alqur'ani da sunna, kamar yadda yake faɗa la tazalu da'ifatun min ummati alal haqqi mansurin la yadurruhum man khazalahu wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala zalik, aw kama qala, manzo Allah yace wata jama'a ba za ta gushe ba daga cikin al'umma ta, jama'ar da take tabbace akan gaskiya kuma mansurin suna abin taimakama, abin agazawa da taimakon Allah akan ruko da gaskiya. Manzo Allah yace duk wanda zai musu zagon ƙasa, yayi musu makalƙashiya, ko ya saba musu yayi hannun riga da su, manzo Allah yace ba zai cutar da su ba, suna nan akan wannan gaskiya har sai al'amarin Allah ya zo shine alkiyama. To dan haka ita gaskiya kamar yadda Hausawa suke faɗa, gamshi ne wanda sara da sassaka ba sa hana shi toho, duk faɗar da ake da gaskiya duk duniya ta yi ca akan gaskiya cewa sai ta binne gaskiya ta yi kada. An gane ku? Hausawa suka ce bunnu-bunnu ce ta ki bunnuwa inuwa, ka yi famar yadda za ka binne inuwa ba yadda za a yi ka binne ta, to haka gaskiya ba ta goyuwa, di yadda za a yi gaskiya tana nan. Amma ƙarya ita ce Hausawa suka ce hure take ba ta ‘ya’ya, shi ne can Ubangiji Ta’ala yake faɗa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha fahatamalas saylu zabadan rabiya wamimma yuqiduna alayhi fin nari ibtigaa hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkusu fil ardh kadhalika yadribu Allahu al-amsal. To dan haka shine anan kenan al-Imamu Ahmad yake bayyana mana tushen aqida, kenan shine ruko da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai. Shi yasa duk wani littafi na aqidar ahlus sunna wal jamaa idan ka koma zaka samu magana daya sai an zo maka da aya ta alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ishe mu misali ka dauki wato kitabut tauhid na ash-shaykhul imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, duk baban da zai yi abinda zai zo maka da shi aya ce ta alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maganganin shi a cikin littafin ba su wuce ba a lissafa, kuma kowace maganar akwai dalilin da ya dogara a kansa na alqur'ani ko sunna. Sabani ga littattafai na tauhidi na al-mutakallima, misali ka dauki irin littattafan ash'ariya, an gane ko sune ash'ariya, ka dauki littafin su, zaka ga kawai zallan zance ne kawai, ba kalla ka samu aya ko hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai falsafa ce, zance ne. Kamar yanzu misali idan ka dauki wannan kusa-kusa, ka ɗauki littafin da ake kiran shi al-aqaidu tauhidiyya, littafin da ake ce masa qawaidi, wanda farkon aqida ce, amma aqidar ba ta ahlus sunna wal jamaa ba ce, aqida ce ta ash'ariyya. Haka idan ka koma a cikin littattafai na malikiyya waɗanda suke gabatar da tauhidi a farkon littafin kafin a shiga hukuncen ibada, wanda galibin littattafan aqida ce ta ash'ariyya amma banda risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani, abinda ya gabatar da shi na aqida, aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa. An gane ko tauhidin da mai risala ya gabatar da shi tauhidi ne na ahlus sunna wal aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa. Amma idan ka dauka irin su Ibn Ashir, irin su Ibn Rushd, irin su wannan littafi mai suna wannan Ashalul Masalik, dukkan abin da yake cikin su aqida ce ta ash'ariyya, zaka ga galibi kawai zance. To shi yasa wato farko kenan mutum yayi ruku da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbata akan shi, shine malam yace usulus sunna inda na at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanda hakan shine abinda zai kare ka da izinin Allah subhanahu wataala game da wannan guguwa ta bata. An gane ko guguwa ta bata, kamar yadda su waɗannan firak jama'u waɗanda suka kauce ma tafarki madaidaici sun bayyana ne tun lokacin ƙarshen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a ƙarshe suka fara billa, wanda akwai misali irin bid'a ta khawarij da ar-rawafid sune yan shi'a, da kuma al-mu'tazila da irin su al-qadariyya, wanda su al-khawarij wannan shine sunan da suka fi shahara da shi, wanda an ambace su da wannan suna saboda tawaye da suka yi ma Ali dan Abi Talib, khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, khalifa na hudu, ranar da aka yi hukunci tsakanin shi da magoya, tsakanin shi da Muawiya, na wata fitina wadda ta auku, aka yaki juna tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To lokacin da aka yi hukunci tsakanin su, aka tsakaita wato yakar juna, su waɗannan khawari sai suka ce ma Ali, tunda ya yarda da na a yi hukunci a tsakaita wannan, suka ce to kasancewar ba su ba shi, suka yi masa tawaye. An gane ko suka yi masa tawaye wannan hukunci da aka yi tsakanin Ali da Muawiya, suka ce ba su yarda da shi ba, sai suke fada suke cewa la hukuma illa lillahi,
ai babu wani hukunci sai ga Allah. Aliyu Allah ya kara masa yadda yace kalima ce ta gaskiya kuke fada amma ku ƙarya kuke nufi da ita. To a lokacin nan sai suka ce ba mu ba kai, suka ce masa shakakta fi amrika wa hakamta aduwaka fi nafsika, kai kokonto game da lamarinka kuma makiyinka wai abokin gabarka shine zaka yi yarda da hukunci da shi ka bashi gaskiya, ma'ana a tsakaita wuta. A lokacin nan sai suka koma wani daji suka je suka yi sansani wurin da ake kiran shi harura. Harura nan suka je suka yi sansani suka girka daularsu da makamansu da komai, shi yasa ake kiran su haruriya. An gane ko ake kiran su haruriya, wanda ya kai dangane zuwa gare su shine ake kira haruri. To wanda su waɗannan wato Aliyu Allah ya kara masa yadda wato ya yaƙe su ya fatattake su, su waɗannan alkawari. An gane ku su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisai ingantattu manzon Allah yake ba da labarin su, yake cewa za su zo wasu jama'a ne. Manzon Allah ya ce za ku ringa wulakanta sallar ku idan kuka ga tasu, za ku ringa raina azumin ku idan kuka gana su. Suna karanta littafin Allah Al-Qur'ani amma karatun Al-Qur'anin su baya wuce karan karma. Manzon Allah sai ya ce yamruquna min ad-dini muruqa sahmi min ar-ramiya, suna fita daga cikin addini yadda kibiya take fita idan an halba ba maganar ta dawo. To so waɗannan khawari Aliyu Allah ya kara masa yadda ya ringa yakar su ya fatattake su, wanda su khawari har yau akwai su, su ne waɗanda suke halitta jinanan al'umma ta musulmi, su halitta dukiyar al'umma, wanda su ne ake amfani da su a irin wannan lokaci da sunan cewa jihadis, masu yaƙi wato wai masu wannan masu jihadi masu yaƙi wai domin kafa daula ta musulunci. Wanda kuma galibi su waɗannan kin kowa ya san karnukan wane ne, sojin haya ne na Turawa domin ta da zaune tsaye da kawar da kwanciyar hankali da zaman lafiya daga cikin jama'a, kuma da nihin su dauda da fuskar musulunci. Za ka same su su waɗannan masu da awar jihadi fatiha a cikinsu, za ka samu dewa daga cikinsu ba wanda zai kai maka fatiha, kuma ba kowa suke yaƙa illa jama'a ta musulmi. Su zo su yaƙi jama'a ta musulmi, su kashe jama'a, su wawushe dukiyar jama'a, shine aikinsu. To su waɗancan asali kenan tushensu su ne waɗannan khawariji waɗanda suka yi ma Aliyu ɗan Abi Talib tawaye, wanda wannan yana daga cikin wato fitinarsu da musibarsu, wanda kasancewar tawaye ga shugaba haramu ne. Duk wanda ya yi tawaye ga shugaba ya ɗau makami ya koma gefe, to jinin shi ya halatta. In har bai dawo bai ba da kai, dole a fita a yaƙe shi. To kaga kauce ma irin wannan fitina ta kawari, dole sai ka koma kan abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai na Al-Qur'ani da Sunna, kenan zaka samu tsaro da kariya game da irin wannan fitina. Haka nan su ar-Rawafid wato su ne ɗan Shi'a wanda sun samu wannan suna cewa ar-Rawafid, kamar yadda lokacin da an gane ku, domin su ne waɗanda suke raba hanya cewa ba su ba waɗannan khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar da Umar, ma'ana kwata-kwata ba su yarda da khalifancin Abubakar da Umar, wanda sun maida zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ibadarsu, wanda kuma sun kafirtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawa illa kawai 'yan kaɗan. Sai suka rabu da guzuma suka halbi karsana ko mu ce suka lullaba da fatar tinkiya kamar yadda ake fada kura ta lullaba da fatar tinkiya dan ta yi barna sai suka raba da san iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahlul bait to shine ake musu suna rafida kamar yadda lokacin da Zaid ibn Ali ibn al-Husayn an gane ko a lokacin da ya bayyana a lokacin sa su ɗan Shi'a sai suka mara masa baya to shine wata rana sai suke tambayar shi sai suke ce masa wato me zaka faɗa game da Abubakar da Umar sai yake faɗa yace ai Abubakar da Umar wazirai ne na kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manyan fadawansa ne yayi addu'a yayi yabo da jinjinawa a kansu a lokacin nan sai suka ce masa ba mu ba kai tunda ka yabo Abubakar da Umar shine Zaid ibn Ali ibn al-Husayn sai ya ringa cewa rafattumuni yanzu kun watsar da ni kun kakkafe ni kun watsar da ni daga wannan lokaci sai aka ambace su da wannan suna ake ce musu rafida rafida to kaga irin wannan fitina ta ƴan Shi'a matukar mutum bai ruko da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai ba mamaki irin wannan guguwa ta yi gaba da shi wal iyazu billahi saboda suna da abubuwa na shubuhat waɗanda suke jefawa a cikin jama'a haka su al-mu'tazila wanda asalin su al-mu'tazila wato an ambace su da wannan suna domin wanda ya kirkira wannan mazhabi shine Wasil ibn Afa al-Ghazzal wanda shi ko almajiri ne na al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri makaranta al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yake halarta al-wajirin sa ne to sai ya karrara wata mas'ala ya tabbatar da wata mas'ala wanda ta ci karo da aqidar ahlus sunna wal jamaa cewa ai duk wanda ya aikata babban laifi yayi ƙarya ko yayi sata ko yayi kwace ko yayi zina ko yayi shagiya ko yayi kisan kai duk dai wani babban laifi idan mutun ya aikata yace huwa bainal manzilataini laysa bi kafir wala bi mu'min shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba yana tsakiyar wani matsayi guda biyu kuma in ya mutu akan haka dan wuta ne zai dawoma a ciki al-Hasan al-Basri Allah ya ji kansa yayi ja hankalin sa ya kiji to sai ya kore shi daga cikin makarantar shi to shine sai ya koma gefe ya ware ya koma shi ma ya samu wasu mabiya to shi yasa ake kiran su al-mu'tazila min al-i'tizal ne idan aka ce al-i'tizal mutun ya ware ya koma gefe to ita ma irin wannan fitina wannan bid'a ta mu'tazila ba yadda za a yi mutun ya kubuta ya tsira game da wannan bid'a sai ya koma ruko da sai ya bi abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai shine al-Qur'ani da Sunna haka irin su bid'a ta al-Qadariyya al-Qadariyya sune waɗanda su sun tafi akan cewa ai dan adam duk abinda ya aikata aikin sa ne an gane ku cewa dan adam shine yake halittar ayyukan shi ba Allah subhanahu wata'ala bane wato ya halicci aiki sune ake kiran su al-Qadariyya cewa in ka aikata aiki kai ne ka aikata ka halicci wannan aiki naka ba Allah bane ba wanda wannan ya saba ma al-Qur'ani da Sunna Ubangiji ta'ala ya faɗa wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicci ku ya halicci duk abin da kuke aikatawa kuma haka shi ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil to da haka dai a takeice shine anan kenan malam ya ajje ya nuna mana mas'ala ta farko kenan tushen aqidar ahlus sunna wal jamaa ruko da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai
kuma da yin koyi da su sau da kafa. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.